Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau tara kai jami'a ta dana da Allah. Yau tara ga watan Sha'ban. Hijrar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1438. Wanda ya daidai da 6 ga watan Mai miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2017. Ci gaba da karatun littafin mu mai albarka, littafin At-Targhib wat-Tarhib. In ba ku manta ba, muna cikin kitabu tahara na littafin. Karatunmu na ƙarshe mun kai ƙarshen babi mai kwaɗaitarwa dangane da tsarewa ga alwala da kuma sabunta alwala ko? To yau da yadda Allah za mu tashi sabon babi, At-Tarhibu min tarki tasmiyati alal wudu'i amidan. Babinmu na yau ya ce At-Tarhibu, tsoratarwa, min tarki tasmiyati, daga barin ambatar suna Allah alal wudu'i ga alwala, amidan kuma da gangan. Kaga yanzu muna dai cikin babin alwala kenan ko? Yau zai yi magana ne dangane da tsoratarwa ga barin ambatar sunan Allah. Menene sunan Allah da anka ce wanda zai yi alwala ya ambata? Sai ya ce bismillah. Kaga kamar tsoratarwa daga barin yin basmala in mutum zai yi alwala, amidan yana mai ganganci, ma'ana da gangan, ba mantuwa ba, ba rashin sani ba. Mai alwala ya ke cewa bismillah. Kaga kulla wannan babi ya ce tsoratarwa dangane da ambata suna Allah, ashe shi ya nuna shari'a ta shar'anta mai alwala ya ambata suna Allah. To menene matsayin ambatar suna Allah ga mai alwala? Me ya matsayin cewa bismillah ga mai alwala? Malamai sun kara ma junan su sani. Wasu suna ganin fadar basmala ga mai alwala mustahabbi ne, wasu kuma suna ganin ba mustahabbi bane, wajibi ne. Kuma wannan ra'ayi na biyu shine ra'ayi ingantacce insha Allah, cewa fadar basmala ga mai alwala wajibi ne. Kun fahim? Don me? Saboda hadisan da attafi, ko kuma hadisai waɗanda an karwaito masu yawa daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, inda Annabi ya yi umarni da fadar basmala ga mai alwala. Hayya nuna cewa duk wanda ya yi alwala bai ambaci suna Allah ba, to wannan alwala tashi bata yi ba. Kun fahimta? Kamar yadda za mu ji cikin hadisan da mallan ya kawo nan. Don haka cewa bismillah ga mai niyyar alwala wajibi ne. Malaman fiqhun malikiya sun sahi cikin mustahabban alwala ko? Allah ya gafarta mu. Tsakani da Allah, fadar basmala ga mai alwala wajibi ne. Hadisi na farko yace qalal imamu Abubakar ibn Abi Shayba rahimahullah, wani malami imam Abubakar dan Abi Shayba Allah shi mishi rahama, qala yace sabata lana, ya tabbata gare mu, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala, cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace, la wudu'a, babu alwala liman lam yusammi Allah, ga duk wanda bai ambaci Allah ba. Kaza kala, kamar hakan ga Ibn Abi Shayba yace. Kun fahimta? Ibn Abi Shayba wani babban malami ne daga cikin malaman ahlis, daga cikin malaman da an kai ga duniyar ahlis sunna. Yana da littafin hadisi ana kiransa musannaf, littafi ne na hadisi da Ibn Abi Shayba ya rubuta, musannaf na Ibn Abi Shayba. To cikin wannan littafin nasa al-musannaf ya faɗi wannan magana. Kaga yanzu mai Ibn Abi Shayba yake son cewa, yace sabata lana, ya tabbata gare mu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala, cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace. Kamar Ibn Abi Shayba yana cewa kenan hadisi ko hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama, cewa annabi ya ce la wudu'a, babu alwala liman lam yusammi Allah, ga duk wanda bai ambaci Allah ba. Babu alwala, yanzu ga lam nan, lam alif ta farko, la wudu'a, lamun mecece lamun nafi ce kaga korewa ce annabi ya ce ga babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba to kamar yadda mun ka sani lamun nafi ta ka suke gida uku nafi in yazo ga shari'a ko ga nassin qur'ani ne ko ga hadisi ne ko ga menene nafi ya ka su kashi uku akwai nafi lujudi sannan akwai nafi siha sannan akwai nafi kamal kun fahimta nafi lujudi ko da samuwar abu kamar a ce la rajula fi dari ba wani mutum cikin gidan nan kaga wani ayyanannin mutum ne an kace babu cikin gidan duk wanda ke amsa sunan rajulu to bai cikin gidan nan babu kamar kenan babu kowa cikin gidan kaga wannan nafi lujudi abin ga korewar samu abu gaba ɗaya babu shi kun fahimta kamar la ilaha illallah ba wani abin bautawa da gaskiya illallah sai Allah kaga in bancin Allah kenan waccan korewa ta kore duk wani abu da ake bautawa ta kore ko da yake wannan ba nafi lujudi bace wannan nafi siha ce tunda akwai wasu abubuwa da ake bauta ma kun fahimta wancan misali dai shine misalin kwarai la rajula fi dari shine nafi lujudi kaga ba dai an kore ba wani mutum cikin gidan nan kuna bi da ni sai nau'in nafi na biyu shi kuma nafi siha shi kuma ba kore samuwar abu wannan nafi yayi ba a kore ingancin sa akwai shi amma bai inganta ba kamar la ilaha illallah babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga wannan ya nuna kenan in bancin Allah babu wani abu da ake bauta a akwai su ba akwai gumaka ba da mushrikai ke bauta ne ne in dai ka cire Allah in dai shi ba Allah bane to wannan bautar banza ce bata inganta ba ina fatar kun fahimta kaga shi ne abin da nafi siha ke fa'idantarwa rashin ingancin abu akwai shi din amma bai inganta ba bai yaba ga shari'a sai nau'in nafi na uku shine nafiul kamal shi kuma akwai abin kuma ya inganta amma dai bai cika ba kamar mi kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba mai zai imani daga cikinku la yu'minu ahadukum dayanku ba zai zama mai imani hatta yuhibba li akhihi sai ya soma dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake soma kansa kun fahimta to ga lanan lamun nafi ga korewa nan annabi ya ce ba mai zama mai imani sai wanda ya soma dan uwansa abinda yake soma kansa to kenan duk duniya duk wanda bai soma dan uwansa kenan ba zai yiwu a samu wani mai imani wanda bai soma dan uwansa abinda yake soma kansa kaga babu ko yana yiwa a samu ashe kenan ba nafi lujudi bace sannan duk wanda bai soma dan uwansa abinda yake soma kansa na alkhairi ba kenan imaninsa bai inganta ba shi kafiri ne kaga shi ma a'a koda baka soma dan uwanka abinda kake soma kanka na alkhairi ba ba za mu kore imani gare ka mu ce gaba ɗaya baka yi imani ba ashe kenan kuma ba nafi siha bace to kenan wannan nafi wani irin nafi ne kaga nafiul kamal ne don haka shi yasa kuke jin malamai na fassara hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi dayan ku bai kasancewa mai cikakken imani kun fahimce ne kaga ashe kenan nafi ya kaso kashi uku akwai nafi lujudi akwai nafi siha akwai nafi kamal to yanzu mu dawo mu hadisin mu ibnu abi shayba yace ya tabbata gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama yace la wudu aliman lam yusmi Allah babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba to yanzu lam din nan ta nafi ce yanzu wane irin nafi za mu dauki wannan nafin da yazo cikin wannan hadisi za mu dauke ta nafi lujudi kenan duk wanda bai ambaci sunan Allah ba gaba ɗaya bai alwala ba bai yiwa a samu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba kaga sai mu ce a'a ashe ya nuna ba nafi lujudi bace kun fahimta to yanzu sai mu diba nafi siha ce in mun dauke ta nafi siha kenan la wudu'a liman lam yusammilla babu alwalla ingantacciya ga duk wanda bai ambaci sunan Allah yace bismillah ba yana yiwa mu ce haka nan sosai kuwa haka wasu malamai sun kace kun fahimta sun kace wannan nafi ne na siha kenan in ya zan nafi siha ne kenan duk wanda yayi alwalla bai ce bismillah babu alwallarsa bata yi ba kun fahimce ni wasu kuma malamai sun kace ba nafi siha bace koda baka ambaci sunan Allah ba akwai alwallarka amma dai alwallar nan bata cika ba akwai malaman da ne irin wannan magana amma tsakani da Allah an rinjaye su kaga kamar suwa kamar malaman malikiya kenan da sun kasa ambata sunan Allah cikin mustahabban sallah barin mustahabbi yana lalata aiki kaga bai lalata aiki don ake nan malaman malikiya sun dauki wannan nafi la wudu aliman lam yusammillah sun dauke shi matsayin nafiul kamal kaga kenan sai ya zan alwalla bata kammala ba duk mutumin da yayi alwalla bai ambaci sunan Allah bai ce bismillah ba to alwallarsa ta inganta akwai ta kuma ta inganta amma dai bata kammala ba kun fahimce ni to cikin waɗannan ra'ayoyin guda biyu da wayanda nace alwalla bata inganta ba da wayanda nace bata kammala ba wanne ne yafi ƙarfi akwai mutanen da sun ka tafi ga cewa alwalla gaba ɗaya bata inganta ba sannan wasu sun tafi akan cewa alwalla bata kammala ba ina fatar kun fahimta wayanda sun kace bata inganta ba nafi siha ne sai sun kace gaba ɗaya kenan wanda yayi alwalla bai ce bismillah babu alwallarsa wasu sun kace ma sai ya saki alwalla wasu kuma sun kace a'a alwallarsa akwai ta amma dai bata kammala ba ina fatar kun fahimce ni to dangane da wannan sai wasu sun kazo sun ka tsaya tsakiya me ya faru sai wasu sun kazo sun ka tsaya tsakiya sun ka ce eh tabbas oho sun ka ce tabbas umurni da fadar bismillah ga wanda zai yin alwalla wajibi ne amma kuma koda mutum bai faɗe shi ba a cewa babu alwallarsa gaba ɗai don me saboda bismillah ba ta cikin rukunnan alwalla ba abinda ke lalata aikin ibada gaba ɗaya illa barin rukuni ina fatar kun fahimta kuma wannan ra'ayi insha Allah ta'ala shine ra'ayin da yake ingantacce cewa fadar bismillah wajibi ne ba mustahabbi bane wajibi ne amma kuma barin fadarta baya sa a lalata alwalla gaba ɗaya a ce alwalla bata yi ba ina fatar kun fahimce ni don haka da yau kun ji duk wanda zai yi alwalla to wujuba ne ce bismillah to wurin yin basmala wurin alwalla shin sai an ƙara da arrahmani arrahim ko ko bismillah kawai ya isa mafi ingancin zance shine bismillah kawai an ka nemi mai alwalla ya ce kamar wanda ya zo wanka shi ma ba an ce ya basmala ba amma shi mustahabbi ne yin basmala wurin wanka ba irin na alwalla bane na alwalla wajibi ne amma na wanka mustahabbi ne wanda zai wanka ya bismillah sai ya ce bismillah shi ma nan kawai an ka so ya tsaya kamar wanda zai ci abinci shi ma wanda zai ci abinci ko abin sha shi ma an wajabta mai ya ce bismillah shi ma nan an ka so ya tsaya ba a so mai cin abinci ya ce bismillahir rahmanir rahim ba kun fahimta kamar wanda zai hawan mota ko hawan mashin ko jirgin sama duka abin da an ka shar'anta musu bismillah don nan ba a shar'anta ƙarewa da arrahmanir rahim ba kamar in za a yankan dabba in za a yankan bisa wanda ake ci in za a yankanta yanka na shari'a ba an ce an bace sunan Allah ba shi ma bismillah kawai an ka shar'anta wurin yankan dabba ba a shar'anta ƙarawa da arrahmanir rahim ba ga mafi ingancin zance ina fatar kun fahimta amma wanda zai yi sallah an shar'anta basmala ga sallah ita kuma yaya an ka shar'anta ta to basmalar sallah ita sai an ƙare da arrahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim haka wanda zai karatu alqur'ani ko karatu duk wani abu dai na ilmin makkan addini shi ma an shar'anta bai basmala to shi ma zai kare da arrahmani arrahimi na fatar kun fahimta akwai wuraren da anka sunnanta sunna mustahabbiya ambatar bismillah sannan akwai wuraren da wajibi ne cewa bismillah akwai abubuwan da an shar'anta wurin basmala a ƙara da arrahmani arrahim kamar ga mai sallah mai karatun qur'ani da masu kama da su sannan akwai abubuwan da anka shar'anta basmala bismillah kawai anka shar'anta banda arrahmani arrahim kamar mai cin abinci kama wanda zai alwala wanda zai wanka wanda zai saduwa da iyali wanda zai hawa abin hawa da masu kama da su to kun ji wannan don haka ga wannan hadisin yana fa'idantar da mu cewa bismillahi wajibi ce daga cikin wajiban alwala sai hadisi na gaba yace wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la salati liman la wudu'a lahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi hadisin mu na gaba an karbo shi daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi Abu Huraira yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace la salata babu salla liman la wudu'a lahu ga duk wanda baya da alwala wannan ga lamun nan wace irin lamun ce lamun nafi ce korewa ce ko lamun ta kasu kashi biyu akwai lamun nafi akwai lamun nahi lamun nahi ita ce ta hani kada kai kaza la yakul ta'amaka illa taqiyan kawai wanda yace abincin ka sai mai tsoron Allah kaga hani na akai kun fahimta amma la salati liman la wudu'a lahu babu sallah kaga ba a ce kada ayi sallah ba sai an ka ce babu sallah ga duk wanda bai da alwala kaga ashe wannan lamun lamun nafi ce ta korewa ce to wani irin korewa ne wannan yace la salata babu sallah liman la wudu'a lahu ga duk wanda bai da alwala wala wudu'a kuma babu alwala liman lam yadhkur ismallahi alayhi ga duk wanda bai amince sunan Allah gare shi ba kun ji wannan hadisin kuma hadisi ne hasanun kuna bi yace la salata babu sallah liman la wudu'a lahu ga duk wanda bai da alwala wannan korewa ce irin korewa ce nafi al-wujud ne ko nafi siha ko nafi al-kamal eh nafi siha madalla nafi siha kaga kore inganci ne ko to in mun dauki ra'ayin ku na cewa nafi siha ne kenan la salati liman la wudu'a lahu babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai da alwala kenan duk wanda ya sallah babu alwala sallah ce bata inganta ba kun yadda da maganar ku ko ba ku yadda ba ta yi ko ba ta yi ba ashe kenan za mu fahimci wannan nafi siha ne babu sallah ga duk wanda bai da alwala wanda haka take kaga kenan sai mu dauki wannan nafi siha to sai bangare na biyu yace wala wudu'a sannan babu alwala liman lam yadhkur ismallahi alayhi ga duk wanda bai ambaci sunan Allah gare duk wanda bai ce bismillahi ba shi ma babu alwala gare wannan irin nafi ne wannan kaga sai mu dauke shi nafi siha kamar yadda malamai sun ka daukai sai dai yanzu ba za mu kore gaba ɗaya babu alwala ba sai mu ce ya bar wajibi kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai yace rawahu ahmad wannan hadisin imamu ahmad ya rawaito shi wa abu dawud da ibnu majah da ibnu majah wa tabrani da imamu tabrani wal hakim da imamu hakim wa qala shi hakim ɗaya daga cikin waɗannan rawaito hadisin yace sahihul isnad wannan hadisin mai ingantaccen isnadi ne kun ji yadda hakim yace ko yace mai ingantaccen isnadi ne qala al hafiz abdul azim Hafiz Abdul Azim wane ne Abdul Azim Imamul Munziri shi marubucin littafin ko yace laysa kama qala magana kan ba kamar yadda Imam Hakim ya ce ba kenan Imamul Munziri bai yadda da ingantawar da Imam Hakim ya wa wannan hadisi yace sahihul isnad ba haka Hakim ya ce ba to sai Imamul Munziri yace wa laysa kama qala ba kamar yadda Hakim ya ce ba haka nan magana take ba don me yace fa innahum domin su wadancan da anka ce sun ruwaito shi da Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Tabrani da shi Hakim rawahu sun ruwaito hadisin an Yaqub ibn Salamata al-Laythi sun ruwaito hadisin daga wani nan da ake kira Yaqub dan Salma al-Laythi ana abi shi kuma Yaqub ibn Abi Salma Yaqub ibn Salamata ya ruwaito shi daga mahaifinsa Salma al-Laythi kenan ana abi Hurairah shi kuma mahaifin Yaqub Salma al-Laythi ya ruwaito hadisin daga Abu Hurairah kun ji yadda isnadin yake wa qad qala al-bukhari wa ghayruhu imam al-munzir yace da imam al-bukhari da waninsa sun ce la yu'rafu li salama sama'un min abi huraira salama al-laythi mahaifin yaqubu ba shi an kace ya karbo daga abu huraira ba to la yu'rafu li salama sama'un min abi huraira ba a san salama din nan yaji magana daga abu huraira ba kenan me yake son ya ce koko me su Imam al-Bukhari suke son su ce kenan Salma gaba ɗaya bai taba ruwaito hadisi ba wani abu da ya inganta cewa Salma al-Laythi ya ruwaito hadisi daga Abu Huraira ashe kenan akwai inqita'i tsakanin Salma da Abu Huraira kun ji daya na biyu walali Yaquba sama'un min abi shi ma Yaqubun da anka ce ya karbo daga Salma mahaifinsa shi ma Yaqub ba a san ya saurare ya ji magana daga mahaifinsa ba kaga illa ta biyu kenan ko intaha maganar su Imam al-Bukhari ta kare yanzu illa nawa kenan Imam al-Munziri ya fitar illa biyu Salma al-Laythi da anka ce ya karbo hadiya ruwaito hadisin daga Abu Huraira yace ga abin da ya inganta ba wani abu da ya inganta cewa Salma ya taba jin magana daga Abu Huraira haka shi ma Yaqub da anka ce ya karbo ga mahaifinsa Salma ba wani abu da ya inganta cewa Yaqub ya taba jin magana daga mahaifinsa ashe kenan duk akwai inqita'i tsakanin su to jama'a hadisin da adda inqita'i kuma aka ce sahihul isnadi kun fahimce shi sai illa ta uku yace wa Abu Salma aidan shi ma Abu Salma din da anka ce ya karbo daga Abu Huraira la yu'rahu ba san da shi ba san shi ba mallan ma hadisi ba san shi ba kenan tunda ba a san shi me ye sunan sa ga mallan ma hadisi majhuli ma dalla kaga majhuli ne ko illa nawa kenan illa uku marawa anhu ba wanda ya taba ruwaito hadisi daga gare shi shi Salma gairabnihi Yaqub in bancin dan nan nasa Yaqub da ne dai taba ruwaitowa kuma shi dan an ce babu wani abu da ya tabbata cewa ya taba jin magana daga mahaifinsa fa aina shartu sahha sai Imam al-Munziri yace don haka ina shartin inganci yake kaga wa yake son ya wa yake wa raddi nan Imam al-Hakim da yace sahihul isnad wannan hadisi yazo da ingantaccen isnadi yace hadisin da adda in qita'i har biyu ciki nai sannan kuma da mutum majhuli ya za a ce mai da ingantaccen isnadi kun fahimta menene sai yace fa aina shartu sahha ina shartin inganci yake koko fa aina shurutu sahha ina shartin inganci suke kun san sharuddan da sai hadisi ya kammala su ake ce ma hadisi ingantacce me sharuddan ingancin hadisi ko kuma sharuddan ingancin hadisi guda nawa ne sharudda nawa ne hadisi ke kammalawa sannan kafin a kira shi hadisi sahihi eh bakwai nawa sharudda guda biyar hadisi kowanne ne ba zai zan hadisi sai ba za a kira shi hadisi ingantacce ba sai ya cika sharuɗa guda biyar to waɗannan sharuɗan guda biyar su ake kira sharuɗa ingancin hadisi kun fahimta gudan su duk hadisi ya rasa to ba za a kira shi hadisi sahihi ba na farko shine ittisalus sanadi dole a samu ittisalis sanad isnadin an fulan an abi huraira ta anna rasulullahi qala kaza to waɗannan dattijai an fulan an sune shine isna sune rijalul isnad ko to dole ya za an samu ittisali babu inqita'i kenan kada ya za an samu inqita'i cikin isnadi shine sharadin farko to kaga sharadin farko hadisin bai kammala shi ba yanzu ga munan da inqita'i har guda biyu shi Yaqubu da yace ya karbo daga mahaifinsa, an ce mahaifinsa bai taba jin magana daga mahaifinsa ba. Shi ma mahaifinsa Salma Al-Laifi da yace ya karbo daga Abu Hurairah, an kace bai taba jin magana daga Abu Hurairah ba. Mun samu inqita'i ko babu, ko ba a samu ba. Kaga ashe babu ittisalul isnadi. To ittisalul isnadi shine sharadin farko kafin a ce hadisi sahihi. Sannan na biyu adalatul ruwati. In sun kai su nawa an ka samu mutum guda da ba adali ba, shikenan hadisi ya tahi da sahihi. Kun fahimta? Shine adalatul ruwati. Dole marwayatan hadisin su zan adillai, shine sharadi na biyu. Sharadi na uku tamamud dabdi. Bayan su marwayatan sun zan adillai dukkanin su, sannan kowannin su ya zama mai tabbatacce hadda. Kwanaki muna magana dangane da wani dattijo cikin marwayata hadisi, wane ne shi? Ibn Lahia. Ya nace wace sheda nace muku malaman hadisi sun yi akan sa, cha sayyul hifzi. Don haka duk inda kaga Ibn Lahia sai a da'ifantar da hadisin saboda shi. Dan me? Saboda raunin hadda garai. Kaga bai tamamud dabdi. Kun fahimta? To tamamud dabdi shine sharadi na uku na ingancin hadisi. Dole duk marwayatan nan gaba ɗayan su in sun kai sunawa, dole a tabbatar da suna da tabbatacciyar hadda. Domin in baka da hadda tabbatacciya, ya za mu yi mu gano abin ga da kace wanda ya faɗa ma, wanda ya faɗa mai manzon Allah ya ce kaza, za mu gano gaskiya ne? Mai kurakurai ko mai yawan mantuwa, mai mantasala, ana dogara ga maganar sa? Haka mai yawan kuskure ga komai, daidai da maganar Hausa sai yayi kuskure. Yayi kuskure ga maganar Hausa balle ga maganar manzon Allah. Ina da mai yadda da magana tai. Don haka dole sai an samu tamamud dabdi. Menene tamamud dabdi? Cika hadda. Kun fahimta? Shine sharadi na uku na ingancin hadisi. Duk marwayatan hadisin a ce suna da tabcika hadda illa mutum guda, shikenan hadisin ya kare. Hadisin bai zan sahihi ba. Ina fatar kuna beda ni. Sai sharadi na hudu, adamu shuzuzi. Kada a samu shazzi, kun san abin da ake kira shazzi ko? Abin da ya saba ma thika ko thikat. Wani wanda yake amintacce ne, amma sai ya zo da riwaya da ta saba mu wanda ya fi shi zama amintacce, ko ta saba mu waɗanda na fi shi zama amintattu. To irin wannan shi ake kira shuzuz. To kada ya zan an samu shuzuz ga hadisin, ko ga isnadi ko ga matani. Ana samun shuzuz ga isnadi, ana samu ga matani. To da zaran an ka samu shuzuz ko, to shikenan hadisi ya kare, ba za a kira shi ingantacce ba. Sai sharadi na biyan na ƙarshe shine adamul illatil qadaha, rashin illa wadda ke suka, illa ce mai suka ga ingancin hadisi. Illoli sun kasu kashi biyu ga hadisi. Akwai illa wadda yake illa ce ga hadisi, amma ba ta suka martaba, ƙarfinta bai kai illa ta bata kai ga ta suka, duk da yake wannan illa ce, amma ana karɓa hadisi a tafi da shi. Kaga illatun ghairu qadaha kenan. Kun fahimta? Sannan akwai illatun qadaha, illa mai suka ga kwarjinan hadisi. To yazan cikin isnadin hadisin babu wata illa, ko cikin isnadi ko cikin matani, babu wata illa wanda yake mai suka ga kwarjinan hadisi. Ita ce shine adamul illatil qadaha. To waɗannan duk hadisin da kun kaji an ce ma hadisi sahihi, hadisi ba zai zan sahihi sai ya kammala waɗannan sharuɗa guda biyar. Ina fatar kun fahimta. To yanzu hadisin da ke gabanmu, hadisin Abu Huraira, tun daga sharadi na farko ittisalul isnadi ya samu failure, tun daga inqita'i nan tsakanin Yaqub da mahaifinsa, tsakanin shi mahaifinsa Salma Al-Laifi da Abu Huraira, to ya za a yi kuma ya zan sahihi? Kun fahimta? Sannan illa ta gaba ga rajulun majhulun nan, mutum majhuli cikin isnadi, illa ce ga hadisi ko ba illa bace? Illa ce mai suka kwarjinan hadisi ko ba ta suka kwarjinan hadisi? Illa ce mai suka. Kaga ni ga illa, kaga hadisin bai ƙetar sharadi na farko da na biyar ba. Amma kuma still imamu hakim, saboda tasahuli ne, ya runce ido ya ce mai sahihul isnadi. Don haka yanzu da hakim da imamul munziri wa ya fi gaskiya, Imam al-Munzir yafi gaskiya Allah ya gafarta musu duka kuma ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka bayyuwa wannan hadisi a kira shi sahihi shi yasa wasu sun kace hasanun ne li gairihi kaga bai ma da daraja ta sai hako hasan shi ma hasan ba a madadin kansa yazzan hasanun ba sai an kace hasanun li gairihi da ce ma hadisi hasanun li gairihi ashe ya nuna yana da wata illa wadda illan nan ta hana mai ma yazzan hasan amma akwai wasu hadisai waɗanda anka hasana shi akan su ina fatar kun fahimta sai hadisi na gaba yace wa an raba ibn Abdurrahman ibn Abi Sufyan ibn Huwaytib an jaddatihi an abiha qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi hadisin mu na gaba an karbo shi daga Rabah dan Abdurrahman dan Abi Sufyan dan Huwaytib shi kuma ya karbo an jaddati daga kakarsa mace ana abiha ita kuma ta karbo daga mahaifinta qala shi mahaifinta yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la wudu ababu alwalla liman lam yadhkur ismallahi alayhi ga duk wanda bai amince sunan Allah akan sa ba kaga duk waɗannan hadisan guda uku da mun kawo da hadisin farko wanda ibnu abi shayba ya ishara ga kansa gare shi la wudu liman lam yasmillaha ko hadisi na biyu hadisan Abu Huraira wanda an kace hasanun ne lagairihi yace la salata liman la wudu alahu wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi sai wannan hadisi na uku yace la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi dukkan suna tabbatar da babu alwalla kamallalla ga duk wanda bai amince sunan Allah gare shi ba ina fatar kun fahimta dangane da wannan sai malamai sun hakara ma junan sai sun kace dangane da waɗannan hadisan da masu kama da su ashe ambatar sunan Allah ga alwalla wajibi ne wo sun kace a ba wajibi bane mustahabi ne nace muku abinda yafi ƙarfi kuma daukar ambatar sunan Allah daukar fadar bismillah wurin alwalla matsayin wajibi ina fatar kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai yace wannan hadisin na ƙarshe rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi wallazu lahu lafazin nashi ne wa Ibn Majah da Imam Ibn Majah wal Baihaqi da Imam al Baihaqi wa qala Tirmidhi Imam Tirmidhi ya ce qala Muhammad ibn Isma'il wane ne Muhammad ibn Isma'il ya'ani al Bukhari yana nuhin Imam al Bukhari Imam al Bukhari ya ce a hasanu shay'in mafi kyawun abu fi hadhal babi ga wannan babi wani babi maganar mecece muke yi ambata sunan Allah wurin alwalla ko kamar Imam al-Bukhari yana cewa an ruwaito hadisi masu yawa da nayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da ambatar sunan Allah wurin alwalla to duk wanda yafi su kyawo duka cikin hadisan da anka ruwaito shine hadith Rabah ibn Abdurrahman wannan hadisi namu hadisin Rabah dan Abdurrahman an jaddati wanda ya karbo daga kakarsa an abiha ita ko ta karbo daga mahaifinta kaga wannan hadisin kenan ko kamar Imam al-Bukhari na cewa duk hadisan da anka ruwaito dangane da umarnin da Annabi ya game da ambata sunan Allah cewa bismillah wurin alwalla wannan hadisi na Rabah duk yafi su kyau qala Tirmidhi Imam Tirmidhi yace wa Abu Hawa nene uban kakar shi wancan mahaifinta shine Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail Sa'id dan Zaid dan Amr dan Nufail sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta yana cikin asharatul mubashshiruna bil janna mutane goma da an kawo albishir da aljanna qala al-hafiz hafizul munziri shi marubucin littafin kenan yace wa fil babi ahadithu kathira cikin wannan babi dai wani babi babi mai bayanin umurna Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da cewa bismillah wurin alwalla cikin wannan babi ahadithu kathira akwai hadisai masu yawa la yaslimu shay'un minha amma qala amma babu wani abu da cikin hadisan nan da ya kubuta daga maganganu kenan duk hadisan da anka ruwaito dangane da wannan matsala jama'a babu guda wanda bai da maganganu kowannen su yana da maganganu wa qad dhahaba al-hasan sai dai hasan al-basri wa ishaq ibn rahawayhi da wani magabaci ishaq ibn rahawayhi wa ahlu adh-dhahir da yan zahiriya qad dhahaba sun tafi ashe yan zahiriya musulmi ne ko ba musulmi bane ahli sunna ne ko ba ahli sunna bane ana kidan yawa da magana su ko ba kidan yawa wannan littafi Imam al-Munziri ahli sunna ya rubuta shi ko ba shi ba to gashi ya kawo magana ɗan zahiriya kun fahimta yace da Hasan al-Basri da Isa ibn Rahowi wa ahli zahir da malaman zahiriya sun tafi ila wujubi tasmiyati zuwa ga wajibcin ambaton sunan Allah filo du'i ga alwallah sun tahi akan cewa wanda zai yi alwallah yace bismillah hatta innahu hasaida al'amari yake yadda al'amari yake idza ta'ammada tarkaha hasunka ce in mutun ya ganganta barin cewa bismillah yayi alwallah da gangan ya ki cewa bismillah a adal wudu'a sunka ce ya maida alwallah waccan bata yi ba kun ji wannan wa huwa riwayatun kuma wannan ra'ayi game da wajibcin ambata sunan Allah riwaya ce an al-Imam Ahmad wanda an karbo daga Imam Ahmad dan Hanbali rahimahullahu wala shakka sai yace babu shakka annal ahaditha cewa hadisan allati waradat fiha wanda umarni dangane da ambata sunan Allah ga arwallah sun ka gangaro cikin hadisan da da cewa bismillah sun ha gangaro cikin su wa in kana la yaslimu shay'un minha amma qalin duk da yake ba wani abu na hadisan nan da ya kubuta daga maganganu fa innaha to su wadannan hadisan ta ta'adadu suna karfafa juna bika tsarati duruki ha saboda yawan hanyoyin da sun ka biyo kun fahimta duk hadisan masu umarni game da ambata suna Allah in an zo arwalla kowannen su ba da gare ni bane da gare ta ne inda ba su muka in sa cikin baki ba yace fa innaha ta ta'adadu tana karfafa juna bika sarati duruki ha saboda yawan hanyoyin da sun ka zo wataktasibu quwwatan kuma tana tara karfi in ka hada su to za su zan hadisai masu karfi ina fatar kun fahimta kenan ana aiki da su wallahu a'lam mun fa'idanci wani abun nan kuma fa'idanci komai ba to me mun ka fa'idanta umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda zai arwallahi ambace sunan Allah kun fahimta sannan umurnin nan kuma malamai wasu malamai sun ce umurni ne na wajibci wasu kuma sun ce umurni ne na mustahabbanci Allah ayyata halin da annabi yayi umurnin ko bai yi ba ta tabbata abinga beyond reasonable doubt cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci duk wanda zai arwallahi ce bismillah don haka shari'a ne duk wanda zai arwallahi ce bismillah kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai babi na gaba yace at-targhibu fi siwaki babin mu na gaba kwadaitarwa ne ga yin aswaki kaga dama shi yasa ya samu littafin suna at-targhibu wat-tarhib kwadaitarwa da tsoratarwa kaga can an tsoratar da mu daga mai arwallahi ki fadin bismillah ko nan kuma za a kwadaitar da mu mai arwallahi aswaki shine at-targhibu fi siwaki kwadaitarwa ga yan asawaki wa ma jaa fi fadalihi da kuma abin da yazo ga falalar asawaki menene asawaki asawaki shine goge hakora da icce ka goge hakoranka domin tsaftace bakinka da hakoranka shine asawaki asalin kalmar siwak shi iccin da ake asawaki shine siwak to sai an ka ar kalma an ka ba shi aikin shi goge hakoran sai an ka mai da sunan gare shi don haka ka sa icce ka goge hakoranka domin tsaftace bakinka shine aswaki to nan muna magana ne game da alwalla amma ku diba da ya tashi kawowa bai ce at-targhibu fi siwaki fil wudu'i ba ko ya ce muku haka nan bai ce kwadaitarwa ga yan aswaki yan an zo alwalla ba don me saboda ya san ba wurin alwalla dai an ka sunnanta aswaki ba shi yasa bai kawo magana arwallah dai tana cikin wuraren da an karfafa yin aswaki to yanzu kamar yadda mun ka wadi hukuncin wancan mun ka ce yin basmala mafi ingancin zance wajibi ne ga mai arwallah ko to shi ko aswaki menene matsayinsa malamai su ba su yi sabani ba ga aswaki mustahabbi ne kun fahimta mustahabbi ne yin aswaki sai sun ka ce amma mustahabbansa yana ƙara ƙarfafa wurare guda biyar wuri biyat ko yaushe yin aswaki mustahabbi ne sannan ba wani lokaci da anka kebance na yan asawaki koyo shi mutun na yan asawaki amma an fi son asawaki lokuta guda biyar na farko in mutun zai alwala wanda zai alwala an sunnanta asawaki gare shi saboda me saboda hadisan da za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace laula an ashqa la ummati la amartuhum bisawaki inda kulli wudu'in ba don kada in tsananta ma al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki inda duk sun ka zo alwala inda duk an ka zo alwala ayi aswaki amma dai annabi ya san wannan hukunci yana da tsanani don haka annabi bai yi wannan umurni ba kun fahimta amma dai duk da bai yake bai yi umurni na wajibci ba me wannan magana ke nuna mana annabi yana yi mana ishara game da mustahabbancin yin aswaki in an ka zo alwala kun ji daya hakan ga wanda ya zo yin sallah Sallah ta riske ka misali ba in sallah ta zo in kana da arwallar dazu ba sai ka saki arwallar ba kana yin sallah ka koma yin shekaran jiya in ka ƙara wata kayan mustahabi ka samu ƙarin lada amma in kai sallah ka da arwallar dazu ya halatta to wanda zai sallah da arwallar dazu in kana da arwallar to nan ma in mutun zai sallah an sunnanta mai aswaki kun fahimta sai ka dauko aswaki sai ka goge bakinka sannan ka tadda sallah shine wuri na biyu da anka sunnanta yin aswaki koko inda sunnancin yin aswaki yafi karfi sannan wuri na uku shine ga mai karatun alqur'ani wanda zai karanta alqur'ani ina ne titin alqur'ani bakinka nan za ka karanta alqur'ani don haka an so ka tsaftace bakin kafin ka fara karatun qur'ani sai ka sa aswaki ka goge bakin kai aswaki sannan ka fara karatun littafin Allah mai girma kun fahimta nan ne wuri na uku sai wuri na hudu shi ko idan ka tashi daga bacci baccin nan na dare ne ko na rana sanda duk mutun yayi bacci jama'a ba ya gundu bakin sa ba kila ma ya wusun taru cikin bakin sa bakin ya canza don haka sanda duk kai yi bacci inda rana ne inda dare to bayan ka tashi an sunnanta kuma sunna mai karfi ka dauko aswaki ya goge bakinka an ruwaito hadisi daga nan Aisha kamar yadda zamu ji cikin wannan babu insha Allah ta'ala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza istayqadha min nawmihi yashusufahu bisiwaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance sanda duk ya farka daga baccin sa yana goge bakin sa da aswaki sanda duk ya tashi daga bacci baccin nan na dare ne ko na rana me annabi ke fara yi sai ya dauko aswaki ya goge bakin sa ina fatar kun fahimta nan ne wuri na hudu sai wuri na biyar sanda duk dattijo ya shiga gidansa an so yayi aswaki shi ma saboda hadisin Aisha an tambayi Aisha in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida menene abu na farkon da manzon Allah ke fara yi tace aswaki sanda duk manzon Allah ya shiga gidansa abu na farko da yake fara yi shine aswaki don haka duk dattijon da ya shiga gida an so kuma yayi aswaki to waɗannan su ne wurare biyar da sunnancin aswaki ta fi ƙarfi amma aswaki bai da lokacin yi ko yaushe ana aswaki sai dai irin ɗabi'ar da aga mutane tsakani da Allah malamai da yawa sun yi sukarta ka riƙa aswaki kana yawo da aswaki bis titi kana aswaki kun fahimta ko ka zo cikin mutane ka zauna ga ka zanni cikin mutane kana aswaki wannan duk wasu malamai sun ce wannan ƙazanta ne ina fatar kun fahimce ni madalla daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda lizimtar aswaki nan ga kunne suke sa aswaki irin yadda kafinta ba ne yake sa pencil ba wanda yake rubuce to su ma sahabban manzon Allah aswakin suna nan ga kunne domin in suna cikin masallaci in suna son karin Qur'an daukuwa dai suke sai su goge haka in sallah ta riske su ba sun su canza arwalla suna da arwalla dan kwade suke su goge sai su yi sallar su dan haka mutane su lizimci aswaki za mu ji irin falalar da aga aswaki ina fatar kun fahimta amma dai gaba ɗaya yin aswaki cikin kowane lokaci mustahabbi ne ba wajibi bane hadisin mu na farko yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qaal an karbo hadisin daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce laula an ashqa ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba la amartuhum lalle da na umurce su biswaki da yan aswaki ma a kulli salatin tare da kowace sallah inda duk za a sallah in ce sai sun yi aswaki in ba don kada in tsananta ma al'ummata da na yi musu wannan umarni amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya san tsanani ne yin haka nan kaga bai yi umarnin ba amma dai yana mana ishara game da mustahabbancin yin aswaki inda duk za a sallah kun ji wannan nan mun ka samu aswaki in za a sallah yace rawahu al-bukhari Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin wallahi lahu lafazin nashi ne wa muslimin da Imam Muslim shi ma ya rawaito shi illa annahu qala sai dai shi Imam Muslim ga tashi riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda kulli salatin gun ko wace sallah me ba mun ce wannan riwaya da ta dazu cewa ma a kulli salatin tare da ko wace sallah kun fahimta inda duzza a sallah ko kana da ar ko ka saki aralla ko baka saki ba sai kai aswaki nan kuma inda kulli salatin gun ko wace sallah inda duzza ku sallah ku yi aswaki wannan sa'i imamun nasa'i ma ya rawaito shi ibn majah da ibn majah ibn hibban da ibn hibban fi sahih cikin littafin sa illa annahu qala sai dai garwa ibn majah yace ma al wudu'i da ba don kada in tsananta ma al'ummata ba da na umurce su da yin aswaki ma al wudu'i tare da al walla inda kulli salatin gun ku wace sallah haka imam ibn hibban ya kawo tashi riwayar kun fahimta kaga nan mun ka samu aswaki shi ko wurin alwalla wa'ancan ruwayoyin guda biyu na Imam al-Bukhari tare da sallah yace ko wannan kuma yace ma al-wudu'i da na umurce su da yan aswaki ma al-wudu'i tare da alwalla inda kulli salatin gun ku wace sallah inda duzza a alwalla sallah yace kada su yi alwalla nan sai su yi aswaki warawahu ahmad imam ahmad ya ruwayato shi wa ibn khuzaimah fi sahih cikin littafin sa wa'indahuma gunsu yace la'amartuhum biswaki da na umurce su da yan aswaki ma a kulli wudu'in tare da kowace alwalla kun fahimta ba don kada in tsananta ma al'ummata ba da na umurce su su yi aswaki tare da kowace alwalla kenan inda duzza su yan alwalla in ce kada su yi alwalla nan sai su yi aswaki kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana muhimmancin yin aswaki ko dai yin aswaki bai zan wajibi ba yana fa'idantar da mustahabbancin yin aswaki don haka aswaki mustahabbi ne musamman in za a alwalla da in za a sallah kun fahimci wannan sai hadisi na gaba yace wa an ali ibn abi talib wannan hadisin kuma hadisi ne sahihi ko haka yake hadisi ne sahihi yace wa an ali ibn abi talib karramallahu wajhahu qala an karbi wannan hadisin daga sayyidina ali dan abi talib yadda Allah ya tabbata gare shi Allah ya girmama fuskar sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace laula an ashqa ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba la'amartuhum biswaki da na umurce su da yin aswaki ma a kulli wudu'in tare da kowace alwalla inda duzza su alwalla in ce sai sun yi aswaki rawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya rawaito cikin mujmal awsat bi isnadin hasanin da isnadi mai kyau shi kuma wannan hadisi hasanun ne sahihun kaga duk dai wannan annabi na umurni ne yana ishara ne dangane da falalar yin aswaki in za alwalla wa an zainab bint jahsh radiyallahu anha qalat an karbi wannan hadisin daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zainab diyar jahsh yadda Allah ya tabbata gare ta tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulati tace naji manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yana cewa laula an ashqa ala ummati ba don kada in tsananta ma al'ummata ba la'amartuhum biswaki da na umurce su da yan aswaki inda kulli salatin gun ko wace sallah kama ya tawadda'una kamar yadda suke yin alwalla in za su sallah akwai wanda ya isa yayin sallah ba tare da alwalla ba to kamar yadda inda za su sallah sai sun yi alwalla to da na umurce su inda duzza sai yin alwalla kuma sai sun yi aswaki inda duzza su sallah sai sun yi aswaki ina fatar kun fahimta rawahu ahmad bi isnadin jayyidin imamu ahmad ya rawaito da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisi ne hasanun wa rawahu al-bazzar imamu al-bazzar ma ya rawaito wannan hadisin na zainab wa dabrani da imamu dabrani fil kabir cikin littafin samu jamul kabir min hadith al-abbas ibn abdul muttalib shi ko daga hadisin abbas dan abdul muttalib ba daga hadisin zainab ba wa lafzuhu lafazinsa yace laula an ashqa ala ummati ba don kada in tsananta mu al'ummata ba lafarartu alaihim istiwaka da na farlanta yan aswaki gare su inda kulli salatin gun ko wace sallah kama faraltu alaihim lodu akamai da ni farlanta arwalla gare su in za su sallah kun fahimta ba don ka in tsananta mu al'ummata ba da na ce inda duzza alwalla to sai an yi aswaki inda duzza a sallah sai an yi aswaki kamar yadda ni farlanta cewa inda duzza a sallah sai an yi alwalla haka yake warawahu abu ya ala wannan hadisi ne sahihul lagairihi yace warawahu abu ya ala kuma abu ya ala ma ya ruwaito shi binawi da kwatancin sa wa zada fihi ya kara cikin sa ya ruwaito me kenan hadisin zainab yanzu ya koma ma hadisin zainab ba hadisin Abbas dan Abdul Muttalib ba ya kara cewa qalat Aisha radiyallahu anha nana Aisha yadda Allah ya tabbata gare ta tace wa ma zalan nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi bai gushe ba yadhkur istiwaka yana ambaton aswaki hatta khashitu Aisha tace sai da naji tsoron an yanzu lafihi qur'anun kada ya zan qur'ani ma ya sauko game da sha'anin aswaki irin yadda manzo Allah ke ambaton aswaki yake umurna al'umma su da yan aswaki sai da naji tsoron wai ko ba za a saukar da wahayi game da aswaki ba kamar wani hadisi shi ma sahihi bai kawo shi nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu biswaki hatta khashitu ala asnani an umurce ni da yan aswaki jibril yazo yana Allah yana umurninka da aswaki in ce tao Allah yana umurninka da aswaki shine annabi yace an umurce ni da yan aswaki hatta khashitu sai da naji tsoro ala asnani akan haƙorana kun fahimta to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisi na gaba ya ce wa an Aisha radiyallahu anha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kala an karbo wannan hadisin daga Aisha yarda Allah ya tabbata gare ta cewa annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yace aswaku aswaki madaharatul lilfai mai tsarkake baki ne kaga nan yana fadin bayan ya nuna hukuncin aswaki ko to nan kuma yana fadin falalatai me falalar yan aswaki yace madaharatul lilfai mai tsarkake baki ne in kai aswaki ka tsarkake bakinka ko mardatul lirabbi kuma mai sa samun yadda ubangiji ne in kana aswaki sababi aswaki bawa yana samun ubangiji yadda da shi don haka jama'a aswaki yana da falala ko ba yadda aswaki yana da falala ya tsarkake ma bakinka sannan ya jawo ma yadda Allah akwai wanda bai son ya samu yadda Allah to duk mai son ya samu yadda Allah ya rinka yin aswaki da me ake yin aswaki da icce ka samu icce kullun ka rinka yin aswaki yace rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya ruwaito shi ibn khuzaimah da ibn khuzaimah fi sahihaihima ko cikin ingantattun littafan su littafin ibn khuzaimah dai shi as-sahihu ibn khuzaimah amma littafin nasa'i sahihun nasa'i ake kiransa sunanun nasa'i ko ka gani sai dai yace fi sahihihi imamu an-nasa'i ya ruwaito shi ibn khuzaimah da ibn khuzaimah fi sahihihi cikin ingantaccen littafin sa domin littafin ibn khuzaimah shine sahih warawahu al-bukhari mu'allaqan majzuman imamu al-bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi mu'allaq me hadisi mu'allaq hadisi wanda tun farkon isnadin sa an shafe mutum guda ko mutum biyu ko an shafe isnadin gaba daya isnadi rijalul hadith mazajin nan haddathana fulan an sahabiyin an nabi to wannan shine isnadi kun fahimta to tun farkon isnadi tun mutum na farko shi wanda zai kawo hadisin kamar yanzu imamu al-bukhari misali da yazo kawo hadisi to tun farkon isnadin sai ya shafe mutum guda ko ya shafe mutum biyu ko mutum uku ko ma ya shafe isnadin kun fahimta hadisi ba dole sai ka kawo isnadin sa ba to wani hadisin da anka shafe wani mutum guda ko mutum biyu ko abin da yafi haka nan cikin isnadi shine hadisi mu'allaq ba hadisi ratayayye ba mu'allaq ما حذف من اول اسناده راو فاكثر abinda tun farkon isnadin sa tun farkon isnadin sa an shafe marwaji guda ko abinda yafi guda yawa har dai zuwa a shafe isnadin gaba da hadisi bu Allah Imam al-Bukhari cikin littafin Sahih al-Bukhari ya zo da mu'allaqatu da yawa sai malamai sun ka kasa mu'allaqatun Bukhari gida biyu akwai wadanda ya zo da su da sigatut tamrid siga kun san sigatut tamrid ko kamar a ce kila ruwaya kun fahimta da abin da ya kama da su hukiya shi ita ce su ne sigatut tamrid sai gut tamrid sai ko wanda ya zo da su yanki akwai wanda ya zo da su yanki kamar ya ce kala 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 fulan kun fahimta qala mu'adh ibn jabal imam al-bukhari yayi zamani da mu'adh dan jabal to kaga sai yace qala mu'adh ibn jabal ashe kenan mun fahimci ya shafi isladin gaba daya to shine mu'allaq kun fahimta ko qala ibn abbas ko ko an abi hurairata ba tare da ya kai isnadi ba sai yace an abi hurairata to mu'allaq kenan to amma irin wadanda su ko yazo da su yanke sai malamai sun ka ce to mu'allaqatun dake cikin sahihul bukhari wadanda yazo da su da sigatut tamrid kamar ruwaya kamar kila da abin da ya kama da haka nan to wayannan suna da maganganu ba su inganta ba amma wadanda yayi yazo da su yanke to wadannan ingantattu ne ina fatar kun fahimta to shine yace warawahu al-bukhari imam al-bukhari ma ya ruwaito wannan hadisin mu'allaqan yazo da shi mu'allaq majzuman kuma yazo da shi yanke wa ta'liqatuhu al-majzuma kuma hadisan sa wadanda yazo da su mu'allaqai wadanda yazo da su yanke sahiha sai imam al-munziri yace ingantattu ne haka malaman hadisi sun kace ina fatar kun fahimta amma in ba irin su ba hadisi mu'allaka hadisi ne da ifi warawahu dabrani fil awsat imamu dabrani ya ruwaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamul awsat wal kabir da mu'jamul kabir min hadisi ibn abbas daga hadisin dan abbas wa zada fihi ya kara cikin sa yace wa majallatul lil basar kuma asawaki yana kware gani ina mai dundumi mai gani garaye garaye wanda bai gani sosai ka fake yan asawaki insha Allah ta'ala Allah zai bude ma idanunka kaga falala nawa kenan annabi ya ka cikin wannan hadisin ta asawaki falala uku na farko yace asawaku madaharatul lil fami asawaki yana tsarkake baki wa mardatul lir rabbi yana kawo yarda ubangiji sannan wa majalatul lil basar kuma yana kware gani in kana gani garaye garaye ka san yanzu zamanin cin garin kwaki yana kashi gani daga cikin illolin garin kwaki ko to ka gani in ka san kana cin garin kwaki ka yi wata asuwaki kun fahimta kaga wannan da yacewa wa majalatul lil basari kuma yana yaya gani amma kuma shi wannan riwaya wannan karin bai inganta ba wa majalatul lil basari ya zo ta hanya da ifiya don haka wannan karin da ifi ne kun fahimta amma da ya inganta yana fa'idantar da muja daga cikin fallalar asawaki yana kware gani in ba ka gani sosai in ka fai asawaki insha Allah ta'ala ganinka zai bude wa an abi ayyuba radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce an karbo wannan hadisin daga Abu Ayyub al-Ansari mai masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce arba'un abubuwa hudu min sunanil mursalin suna daga sunnonin manzannin Allah kaga ba sunna ce shi annabi Muhammad ba dai sallallahu alaihi wa sallam duk manzannin Allah wadannan abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin su na farko al-khitanu kaciya kaciya sunna ce ta manzannin Allah duka mun karanta hadisi cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi ibrahim da tsufa ne Allah ya umurta yawa kansa kaciya kun fahimta shi annabi ibrahim shi yawa kansa kaciya da tsufa ne Allah ya umurce shi yawa kansa kaciya kuma ya kaciya don a kaciya ga maza da kuma mata duka sunna ce ta manzannin Allah amma arna suna nan suna suka game da kaciyar mata suka banza ce suka yi hadisi sai sun tabbata ya halatta awa mace kaciya kun ji daya sai sunna ta biyu ce wa ta'addur da sa turare shi ma yana daga cikin sunnoni na manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama wasiwaku da aswaki shine mahallin shahidin mu ko yin aswaki yana daga cikin sunnoni na manzannin Allah sallallahu alaihi wasallama wanne kafa da aure don haka ina yara matasa kowa ya ce ya nemi mata duk kuna da aure to ku yi niyya ku bida tun ba a zabi na kwarai ba waɗannan abubuwan guda hudu duka suna daga cikin sunnonin manzannin Allah duk manzannin Allah suna yin su kenan rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisin wa qala yace hadithun hasanun garibun wannan hadisi ne mai kyau amma garibi menene garibi wanda mutum guda ya rawaito haka ce bako hadisin da mutum guda ya rawaito shine garibi haka yake wannan hadisi ne da'ifi duk da yake duk waɗannan abubuwan suna da hadisai ingantattu da ke tabbatar da su muna da hadisai ingantattu na umarni da yin kaciya muna da hadisai ingantattu na umarni da sa turare muna da hadisai ingantattu na aswaki ga wucin ma sun gabata ko muna da hadisai ingantattu na umarni da yin aure to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai hadisin mu na ƙarshe yace wa annabi na umar radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wa sallama qala an karbi wannan hadisin daga abdullahi dan umar yarda Allah tabbata gare su shi kuma ya karbo daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi annabi ya ce alaikum biswaki ina umurnin ku da yin aswaki fa innahu domin shi aswaki madaya batum lilfamin mai dadada baki ne yana tsarkake muku baku nan ku mardatul lirabbi tabaraka wa ta'ala sannan yana jawo yarda ubangiji tabaraka wa ta'ala in kana aswaki sababiyya aswaki Allah zai yarda da kai Allah shi yarda da mu gaba dai rawahu ahmad min riwayat ibn lahi'a imam ahmad ya rawaito shi amma daga riwayar ibn lahi'a kun fahimta to yanzu ga ibn lahi'a cikin hadisin amma kuma sai yace hadisin sahihi ne kaga shi ya nuna kenan hadisin ya zo ta hanyoyi biyu imam ahmad ya rawaito shi ta hanyoyi biyu hanya guda akwai ibn lahi'a ciki amma hanya guda babu ibn lahi'a ciki don haka waccan hanyar da babu ibn lahi'a ita ce ingantacciya wannan da adda ibn lahi'a sababiyya ibn lahi'a sai a inganta ta sababiyya wancan sai a ce mata sahihul lagairi to maimakon ya ce sahihul lagairi sai ya ce sahihun ashe shi ya nuna akwai hanyar da babu ibn lahi'a ciki ina fatar kun fahimta wannan hadisi ne ingantacce don haka kaga wayannan hadisan da ya duka wani sako suke idan muna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarnin da annabi ya game da yin aswaki sai dai na faɗa muku aswaki baya cikin wajibai mustahabbi ne sannan ba sai in zaka arwalla ko zaka sallah haka azu ko yaushe 24 hours shari'a ta yadda da yin aswaki abinda ni faɗi daidai Allah ya bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini ya shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.